suke jurewa da ka so lissafi ne ya ki sai litan kaya
zan baki zumar masoya so ne ban shakka ga dadan kalaman so